daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM Lviv Africa da ke mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da numa da niya da kuma dalal sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Laraba 5 ga watan Disambar shekara 2018. Suna Nasir Fil Hashin Gumel tare da Baba Yakubu makiyar da masu sauraron abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Baba ba makanin labarai.
To dan ruwan mutane ne da suka cika bakin wurin duban gawar tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush a zauren majalisar tarayya Amurka a jiya Talata. Aje talatin kuma wasu jigajigai a majalisar dattawan Amurka sun ce akwai kwararren shedu da ke tabbatar da yarima mai jirin gado na Saudi Arabia ne ya shirya kisar dan jaridar nan Jamal Khashoggi. Kana jamhuriyar demokradiyyar Congo tana cikin tsananin fama da barkewar cutar Ebola inda aka samu labarai 420 a gabashin kasar.
To Allah ya kyauta kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku cewa mayakan kungiyar Boko Haram sun shiga ƙauyen Zabar Mari na jihar Borno sun konewa ƴan ƙauyen kayan amfanin gonakin su baki daya.
Abu ne ginshiki wanda muka rike a hannu bibi shine noma. Mun kuma noman shinkafin Allah ya taimake mu mun yi da can aiki. To waɗannan azzaluman sun ciccina mu shinkafin wuta gaba ta sun kokkona.
A can jihar Cross River kuma wani rikici ne ya barke tsakanin wasu al'ummomi guda hudu.
Yan ƙauyuka ne waɗanda suke makwabtaka da juna, waɗanda kuma ba sa ga maciji da juna saboda rikice-rikicen filaye da wuraren zama.
Idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar kuma, ‘yan majalisun ƙasar ne suka samar da wata doka da za ta samar da kariya ga ‘yan gudun hijiran cikin gida. Daga nan kuma Madina Dauda za ta shigo mana da shirin dimokuraɗiyya a yau, amma da farko sai mun fara da shirin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makiri. Daruruwan mutane ne suka cika makil wurin dubar gawar tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush wadda aka lullube da tuta a zauren majalisar tarayyar Amurka a jiya Talata. Wuni guda kafin jana'izar da ƙasar za ta yi wa shugabanta da cikin 41 a yau Laraba. A cikin masu ta'aziyar akwai talakawa Amurka da waɗanda suka taɓa aiki ƙarƙashin marigayi Bush da shugabannin hukumar leƙen asirin ƙasar na da da na yanzu. A cikin su akwai wani tsohon shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan ƙasar kuma tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa Bob Dole wanda aka kawo shi a cikin keke. Mai kula da shi ya taimakawa Dole mai shekaru 95 da haihuwa ya girmamawa takuran aikinsa a yaƙin duniya na biyu. Abun farin ciki sanda aiki Senator Dole in ji ɗan marigayin Jeb Bush da ya ɗora wani sakonsa na Twitter. A wata ganawa a gidan baki da shugaban ƙasa da ke tsallaken fadar White House, shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania sun miƙa sakon ta'aziyyarsu ga ɗan marigayin tsohon shugaban Amurka na ciko 43 George W. Bush da uwar gidansa Laura Bush da ma sauran iyalan gidan Bush. Kafin wannan ganawar, uwar gidan shugaban ƙasa Melania ta yi wa Laura Bush rakiya ta zaga a wasu wuraren ƙawa a fadar White House. A daren Litinin, shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa sun halarci zauren majalisun tarayya inda aka ajiye gawar Bush. Shi ma mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya yaba wa Bush inda yake cewa shugaba ne nagari wanda ya kawo sauyi a rayuwar Amurka. A hali da ake ciki kuma a jiya Talata, wasu jigajigan majalisar dattawan Amurka sun ce akwai kwararren shaidu da ke tabbatar da yarima mai jirin gado a Saudi Arabia Muhammad bin Salman shine ya shirya kisar ɗan jaridar Saudiyya nan a cikin ofishin jakadancin Riyadh a Istanbul. Kana suka yi watsi da kalaman Trump cewa bai gamsu da batun ɗorawa yariman laifi ba. Shugaban kwamitin hulɗan ƙasa da ƙasa a majalisar dattawan Amurka kuma ɗan Republican Senator Bob Cook wato ya ce ya faɗa manema labarai bayan sauraren bahasi daga daraktan hukumar leƙen asiri na wato ta CIA Gina Haspel tana cewa wato masu bincike na Amurka sun samu bayanai akan kisa da kuma yanyanke gabobin Jamal Khashoggi a ranar 2 ga watan Oktoba inda shi Bob Kukan ke cewa
Let me just put it this way. If Crown Press went in front of a jury, he would be convicted.
Wanda ya bayyana gaban masu taimaka wa alkalai su yanke hukunci, to lalle ne fa za a yanke masa hukunci tsakanin mintuna 30. Wani babban senator na Republican Lindsey Graham ya wanda yake wakiltar Carolina ta Arewa ta Kudu ya ce idan ba a gano bindiga ba to fa an gano zarto yana nufin zarto da ma'aikatan Saudiya suka yanyanka gabobin dan jaridar nan mai shekaru 59 da haihuwa Khashoggi.
Here's my takeaway that Saudi Arabia is a strategic ally.
Yace ni dai ga ra'ayina lalle ne Saudiya babban kawar mu ce da muke kokarin tsare alakar mu amma kuma ba ta kowace hali ba yace zamu yi wa matsayin mu a duniya da kuma tsaron kasar mu lahani idan muka kyale yariman ba mu dauki mataki a kansa ba Amurka ta yi wa Rasha kashedi cewa dan da ƴan kwanaki wato tsakanin kwanaki 60 ta amince da yarjejeniyar makaman nukuliya masu cin matsakaitar zango ko kuma Amurka ta fice daga wannan yarjejeniyar da yake jawabi a wurin taron ministocin kasashen waje na NATO a birnin Brussels a jiya talata Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce hakurin Amurka ya zo ƙarshe ya ce babu wani amfani Amurka ta ci gaba da zama a cikin wannan yarjejeniya da ke hana ta maida martani akan ta'asa da Rasha take yi Pompeo ya faɗa wa manema labarai cewa Rasha ba ta mutunta yarjejeniyar lamarin da ke haifar da hadarin nukiliya a Turai kawayen Amurka na NATO sun bayyana madukar damuwarsu ga barazanar da Amurka take yi na ficewa daga wannan yarjejeniyar lamarin da ke haifar da gasar da zai iya haifar da gasar makamai a Turai ko da yake ministocin kasashen wajen na NATO sun ayyana Rasha da bijirewa yarjejeniyar a hukumance a cikin wata sanarwar nuna goyon baya ga Amurka a jiya talata ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo tana cikin tsananin fama da barkewar cutar Ebola inda aka samu labarai 420 a gabashin kasar wanda ke fama da tashin hankali da mace-macen mutane wanda ya kasa da kashi 60 cikin 100 barkewar cutar ne yanzu na ciko wanda ya zama na cikin 10 a cikin kasar ya bambanta da waɗanda aka saba gani a baya saboda sama da kashi 60 a cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar mata ne Wata jinjira mai watanni 9 a duniya mai suna Benedicta ta kamu da Ebola kuma ta kwashe makonni 3 tana rayuwa a wani wuri da aka killace ta da roba asibitin dake garin Beni mai kimanin mutane rabin miliyan dake gabashin Congo mahaifiyar jinjirar ita ma ta kamu da Ebola kuma ta mutu ne a wurin haihuwa sama da mutane 400 ne aka samu dauke da kwayar cutar Ebola tun cikin watan Agusta wannan ne mafi muni na biyu a tarihi bayan Ebola ta kashe sama da mutane 11,000 a Afirka ta yamma tsakanin shekarun 2013 da 2016
labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC Madalla al'umar kauyen Zabar Mari na jihar Borno ne ke mika kukan su ga gwamnati bayan da ƴan Boko Haram suka kai musu hari suka kone dukkan kayan amfanin gonakin su da suka shuka wakilin muryar Amurka Haruna Dauda na dauke da karin bayani
wasu manoman shinkafa da ke garin Zabar Mari a kalmar hukumar jere a jihar Borno sun kira gwamnati ta taimakawa rayuwar su wajen sama musu abin da za su ci sakamakon banka gonakin su wuta da ƴan gungiyar Boko Haram suka yi a ranar Asabar din da ta gabata Alhaji Hassan Zabar Mari dai shine shugaban gungiyar masu sarrafa shinkafa na garin Zabar Marin ga kuma abin da ya shaida wa manema labarai lokacin da suka yi tattaki zuwa cibiyar ƴan jaridu da ke garin Maiduguri na shaida wa manema labarai irin halin da suka fada cikin
abu ne ginshikin wanda muka rike a hannu bibiyu shine noma mun kuma noman shinkafa Allah ya taimake mu mun yi dacan aiki kuma har jama'an mu sun zo sun tattara shinkafan gaba daya suna neman su so mu buga shinkafan domin dura ta zuwa gida to wayannan azzaluman sun zo shekaran jiya da yamma gaskiya sun ciccina mu shinkafin wuta gaba daya sun kokkona kuma ban musan ma irin halin da za a shiga ba sai dai mu ce Allah ta'ala ya taimaka mana ya rufa mana asiri kuma muna neman taimakon ainihin gwamnati ta shigo cikin wannan al'amari domin tallafa mu wayannan jama'a domin halayyar rayuwar da ake ciki a duk abin da za a kinsa a gaskiya sai dai mu yi kiyasi kawai amma sama da hekta 250 sun na kayan hekta 250 sun kona mana cikin wannan jeji din shine muke nema dan Allah gwamnati su shigo cikin wannan al'amarin domin tallafa mu mutanen yankin Jere zuwa Mafa
su ma wasu manoman da aka yi tattaki zuwa wannan cibiyar yan jaridun sun bayyana irin damuwar da suka fada cikin kamar haka
Alhaji Bello daga Kwashebe dan ni akai na sun kona mu ya kai 250 bayan kuma na gama aikin komai na yanka na tara shekaran jiya maran da za su kona da safi na sallama su aiki na bashi ma na zo na karba wajen dan uwana kan zanje in buga in dauko in kawo gida in biya masu bashi to sai suka zo da yamma kuma suka zo suka kori mutanen mu da bindigogi suka fara cinna mu bagogin shinkafin wuta
Adamu Usman Kwashebe ni bana da wani sana'a sai noma shi na sani tun tashi na kuma gonan kamar misalin zai kai 260 suka kona a cikin hali na damuwa tunda ba wani abu ba sana'a ba wani aiki ga yara ga iyalai ga iyaye muna son gwamnati ta tallafa mana da mu da 'yan uwanmu wannan ni kadai ma akwai wanda ya fi mini mamuma akwai na sama da mu haka
sunana Bala Alhaji Audu na rasa kaman ba huce sa'in abinda na iba gonan bara mana kuma sun zo sun gona misalin karfe 4 haka shekaran jiya ranan Asabar
manoma da dama dai dake shirin arewa maso gabacin Najeriya na fuskantar barazanar ayan kungiyar Boko Haram ne yayin da wani lokacin sukan kama su yi musu yankan rago wani lokacin kuma sukan harbe su ne da bindiga a lokacin da sukan je aikin gonan ko kuma kwasar amfanin gonan nasu wanda wasu Allah kan yi musu gidan doguwa su tsallaka irin wannan hare-hare Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to Allah ya kyauta gaida Haruna Dauda to har yanzu dai muna kan batun tsaron ne a Najeriya inda a jihar Cross River wani rikici ya barke tsakanin wasu al'ummomi guda hudu kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na wakilin murya Amurka Lamida Abubakar
wani rikici ya barke tsakanin al'ummomi guda hudu a jihar Cross River dake yankin Niger Delta wadannan al'ummomin guda hudu dai duka a karamar hukuma daya suke wato karamar hukumar Biase a jihar ta Cross River rahotannin da ya sun tabbatar da cewar an kashe mata da kananan yare da dama da haka latuntubi shugaban rundunar tsaro kuma kwamishinan yan sandan jihar domin jin halin da ake ciki
yan kauyuka ne wadanda suke makwabtaka da juna waɗanda kuma ba sa ga maciji da juna saboda rikice-rikicen filaye da wuraren zama ba yau suka fara irin waɗannan rikice-rikice da a tsakanin su ba shi ne yanzu kuma sun yi taso ga dangada to amma a koyaushe muka yi iyakar ƙoƙarinmu mun ga cewa mun shiga tsakani domin kwantar da hankulan jama'a an zauna lafiya akwai waɗanda muka samu labarin cewa saboda rikicin ya tashi sun dan samu jikata kuma an kai su asibiti ana ba su magani.
Bisa rahotannin da muke samu akwai bayanan da ke nuna cewa an cire kawunan wasu sa'annan waɗanda aka kashe mafi yawanci mata ne da kananan yara kamar kurun da ƴan sanda kun samu wannan labari.
Hakikanin gaskiya har a yanzu da nake gaya ma babu wani rahoto da na samu daga jami'in rundunar ƴan sanda da ke Akamfa wato area commander wanda a ɗazuma yana wannan ƙauyuka maimakon haka an samu jikatar wasu daga cikin ire-iren waɗanda suka fito aka yi rikicin nan da su.
Shi ma mai baiwa gwamnan jihar ta Cross River shawara kan baki Musa Maigoro ya yi mini ƙarin bayani faruwar wannan lamarin.
To waɗannan al'ummomi suna rikici ne akan wata gona, wato gona ce wacce gwamnatin jihar ta saya ta shuka wato kwakwan manja. To duka waɗannan al'ummomi suna dawar cewa gonakin wato nasa ne. Ta dama wannan rikici kusan barama sun dan so ai wannan rikici wannan yamuri kuma gwamnati ta shiga tsakani aka daidaita to a gwamnatin ce dai har yanzu a hukumance ba a dai kai ga tantancewa ga waɗanda suka rasu ba ga waɗanda suka jikkata
ta tabbata a fili cewa rikice-rikicen al'ummomi kan gonaki a jihar Cross River ba wani sabon abu bane sai dai barin da hukumomi ke yi rikicin na yin muni shine babban al'amari inda lamarin ke ci gaba da daukar hankulan duniya Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria
To wannan haka yake a gaida Lamido Abubakar. To daga Najeriya kuma sai makwabciyar ta Jamhuriyar Niger inda Majalisar Dokokin Kasar ta kada ƙuri'ar amincewa da wani ƙudurin dokar da gwamnati ta gabatar a cigaban neman hanyoyin samar da kariya ga 'yan gudun hijira cikin gida. Bayan la'akari da yadda matsalolin ta'addanci ke tilastawa dubban jama'a neman mafaka. Dan Majalisar Dokoki Lamido Mumuna Haruna ya yi wa wakilin muryar Amurka Sulaimuna Barma ƙarin bayani.
Gwamnati ya duba ya gani mutane da suka gudu don yaƙi, suka gudu don hambaliya ko don wani abu ya kamata a kula da su. Me ya kulawa? A inda suke, in sun tashi inda suke an kai su wani wuri ya zamanto suna da incinsu yanda ya kamata. Su samu ci, su samu sa, su samu tsaro, su samu likita, su samu foro na yaransu da irin waɗannan abubuwa duka. Wannan doka kenan abun da ta dana da kenan. Waɗannan mutane su ne 'yan Niger, 'yan gudun hijira na cikin gida. In ka tashi difa zuwa da magaran, in ka irin waɗannan abubuwa ne ya kai ka, dole gwamnati ya kama ma.
Kamar waɗanne irin abubuwa ne aka yi tanadi domin walwalar mutanen da suka tsinci kansu cikin irin wannan hali a ƙarƙashin ita wannan sabon doka?
Abubuwa suna da yawa, amma ina so in ɗau misali. Kamar cikin yaƙi, mu ɗauki kamar Boko Haram, mutane ko na Tam ko na Barwa ko na wani abu sun je a cikin wannan yaƙi sun tashi daga inda suke. A lokacin da suke tashi yaƙi ne sun yake sa su tashi. In sun tashi wasu sai su tashi yara su nuhi wani wuri, miji ya nuhi wani waje daban, mata ya nuhi wani waje daban. To shi ne doka ta ce in an samu irin waɗannan abubuwa. Gwamnati alatilas a nemo su in suna da rai a gama su iyali guda su zauna inda za su samu mafaka a musu kariya yanda ya kamata. In sun gudu sun samu mafakan, gwamnati tilas ne ya samu musu tsaro a inda suke, foro na yaran nasu, ilmi kenan, likita a nan inda suke, shi ma gwamnati dole ne ya kawo musu irin waɗannan abubuwa.
To dan majalisa Lamido Mumuna Haruna a hirarsu da Sulaimuna Barma kenan. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu a gun muke cewa karfe 1 da kusan minti 18 na dare. Yanzu dai gashirin mu na gaba.
Demokradiya a yau. Jama'a barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri. Yau za mu yi kokarin fayyace ma'anar demokradiyya. Sunana Madina Dauda, ku biyo ni. Demokradiyya dai an ce tsari ne na mutane daga mutane ta mutane. Amma wasu koke-koke da ke daukan hankali sune yadda ake ganin bambancin demokradiyya tsakanin kasashe da suka ci gaba da kuma masu tasowa irin kasa ta Najeriya. Wai in an ce demokradiyya menene ake nufi ne? Kwararre a fannin siyasa kuma tsohon jakadan Najeriya a kasar Sudan, Suleiman Dahiru ya yi fashin baki.
Abinda ake nufi da demokradiyya shine irin gwamnati ne da mutanen kasar suka zaba. Suka zabi wannan gwamnatin sai musu aiki, ba sai wasu 'yan kalilan mutane aiki ba. Gwamnati ne da ake cira of the people, by the people, and for the people. Ya nuna wannan gwamnatin mutane suka dora ta a mulki kuma duk komai za ta yi saboda jama'a ne ba saboda wasu ba
kana ganin Najeriya ta riki demokradiya a yadda ya kamata tun 1999 zuwa yau
idan muka dubi abubuwan da suka faru a baya zamu ga cewa muna mulkin demokradiya a Najeriya amma a suna ne kawai don saboda dade wanda soja suka yi suna mulki yasa kan mutane ya juya yanda ake yi na lokacin soja suke haka ake yi kamar lokacin da Obasanjo yake shugaban kasa akai ta abubuwa wanda a halin gaskiya in ana bin demokrasiya na gaskiya ne ba za a yi haka ba kamar yanda za a je a tube gwamna ɗan majalisa guda shida ko bakwai wai a ce su suka zauna wasu ma ba a cikin ƙasar state din su ba an fito da su zuwa wasu wurare inda suka zauna aka cire gwamna ko kuma a'a don ana rikici kamar yanda aka yi a plateau aka cire gwamna aka sa wani tsohon soja je mulki yanda aka yi a Ekiti aka cire gwamna aka kawo tsohon soja ya je ya mulki wato abinda aka yi ta yi a lokacin zan kira da turanci militarized democracy aka yi ta yi to amma a halin da muke ciki yanzu akwai canji na abubuwan da suka faru da na yanzu yanzu dai tunda Buhari ya hau mulki ba gwamna da aka cire abu ɗaya da kawai mutane suke korafi a kai shine in aka ce gwamnati na demokratiya ya kamata a bi dokan majalisa daban kotu daban su gwamnati masu zartar da abubuwa daban in kotu suka yi abu suka yanke shari'a dole ne gwamnati su bi wannan shari'a da aka yanke to amma akwai wasu wa'anda kotu sun ce a sake su ba a sake su ba wanda ni a gani na ba demokradiya ne aka bi ba
to wace rawa zaka ce yan majalisa sun taka a demokradiyan wannan kasar
yan majalisa suna wuce gona da iri suna shiga cikin sha'anin gwamnati wanda su kuma ba gwamnati bane su iyaka su yi dokoki ne amma wuce gona da iri da suka yi shine wai even abin na resolution wato irin yadda za a zauna a yi a tattauna abu a ce to bari mu bai wa gwamnati shawara a yi abu kaza resolution yadda muka sani ba doka ba ne don haka shugaban kasa ba dole ne yi abin da yan majalisa suka faɗa ba amma a zo a ce don an ce a yi abu kaza shugaban kasa bai yi ba don haka in ya kawo sunayen mutane a ba su mukami ku ci ko ba za ku wannan ba wani wuri a duniyar nan da ake haka sai dai a nan Najeriya in za mu bi demokratiya mu bi yanda aka zana shi
to yaya aka zana shi
inda aka zana gwamnati su ne masu zartarwa za su bi dokoki yanda aka zana
a kundin tsarin mulki kenan
kundin tsarin mulki idan suka yi wani abu wanda wani ko wasu ba su ji daɗi ba za su iya zuwa kotu idan suka je kotu kotu suka bi kadunsu dole ne gwamnati ta canza in ba ta canza ba ya nuna wannan gwamnatin ba ta bin abin da aka zartar a yi kamar yadda na yi magana da mutanen majalisa mutanen majalisa su kawai su zo su yi dokoki yanda mulkin ƙasa zai tafi daidai amma bai kamata su zo su shiga su yi dumu-dumu cikin aikin gwamnati ba
har su kai ga matsa ma shugaban kasa cewa dole ya bi doka ko umarnin su
ba ma doka bane
dole ya bi umarnin su
shine na kira resolution ba doka bane kamar shawara ne in baki shawara in na baki shawara ya rage naki ko ki karba ko ki karba
amma ga shugaban kungiyar Save the Change wato ma'ana mu tsara canji Bashir Abdullahi Dan Musa ya ce siyasa wacce ake yi a cikin mulkin demokradiya ba za ta ginu ba sai an yi abubuwa muhimmai guda biyu
na farko duk wani wanda ke rike da mukami na siyasa to a fahimtar mu aikin shi iri biyu ne manya-manya aikin shi baccin aikin ofis wanda zai tsaya tsakani ga Allah kamar yadda na bayar saka yake tsakani ga Allah shi ya amfana to kuma ya koma gida ya raya siyasar ta hanyar taimakon al'umma domin ita ta kawo shi matsayin da yake ciki
to wannan taimako na al'umma ta ya za a yi shi
wato shi wannan taimakon na al'umma tudu wajen kashi uku ne a bangaren gwamnatin jiha wato maimakon a ce dukkan al'amari yana kan gwamna ko shugaban kasa to su nada ta wakilansu da makarraban su in form of commissiononi SASA ko talgalban sandako ko talgalban sandako to sai muka ce to kowanne gwamna yayi kokari yayi tsari yadda duk wata a so daya a wata kowanne su makarrabai za su koma talgalban din su a dunkule ba a ware ba to su koma inda su fito a dunkule suna mutunta al'ummar wannan yanki nasu ana samun zamantakewa mai kyau kowa na sanin shiwon kowa kuma ana samun taimakon juna da kankanin juna tun huku kenan na biyu kuma sai muka ce shugaban kasa abubuwan nan sun mishi yawa yana yin kokari abubuwa da gaskiya gaske ya kirkiro abubuwa empower trader money ga sunan mutu 2500 da ake ba marasa karhi ga ayyuka nan kuma an baza a kasa kowa na gani ga mambela nan abinda aka watsa shekarar shekaru ya tinkare su shi amma na bukatun mace maka sai muka ce to duk bayan wata uku makarrabin shi da ya dauko su suna cikin gwamnatin tarayya ya sa su da komawa jihohin da suka fi so su ma a dunkule suna haɗuwa da su makarraban gwamnatin jihohi ana mu'amala ana samun zamantakewa ana fahimtar juna saboda rikice-rikice da ake karana karamin raba kawo na al'umma a kauda shi a taimaki al'umma na biyu kenan nan uku kuma su yan majalisun mu na tarayya da na jihohi senatoci da reps su suna da bakin jini ga al'umma saboda abinda suke samu ya tsone wa mutane ido to ya kamata a ce ta abinda suke samu din na mutane mana amana sai muka kirkiro wani asusu wanda muka sa suna Foundation for Human Capital Development asusun rai al'umma na kowace karamar hukuma kowace dan majalisa zai sa wani abu a ciki na reps zai sa na jiha zai sa senator shi ma zai sa haka su ma karaban gwamnati wanda suka fito daga wannan yanki ya Allah tana aiki a gwamnatin tarayya ya sa aiki a gwamnatin jiha su za su dan guduro abu 100,000 abin da kowa yake kokewa za a sa ya zama cewa kowa sai ka gamin a kalla duk watan duniyar tara da miliyan 3 zuwa miliyan 4 wannan miliyan 3 zuwa miliyan 4 din nan rayar al'umma ta ne akwai kananan abubuwa da ke addaba al'umman mu ba kullun sai an koma masu mulki ba misali kamar yake ta faɗi cewa akwai bangaren auratayya zaki ga mu yayin nan bangaren mu na arewa zaki ga yara yan teenagers yan shekara 13 ko 14 sun zama jawurori wasu kuma zaki ga ana sa ai auren amma ba hali a dinga dauka kenan wannan asusun in aka dauko 50,000 aka warware matsalai shi laifi ne wani matashin kamar yake cewa zaki ga mai kokari ne amma kar a yi sai ga kowa dan abin da yake sarrafawa ya kare kila ya tamani shi da Allah shi ya gudu shin aka dauko shi aka jawo shi aka bashi da 200,000 daga cikin wannan asusun ya rike iyalin shi shallahi ne wasu yaran mu hazikai ne suna sun jarabawa amma ba su da gatan da za su ci gaba da karatun su sai aka dauko su karatun su din da wannan hanyar shallahi ne wasu kuma an san su da kokarin su amma suna cin lunguna ciwo ya kuntar da su shi idan ana irin wannan kewayewa ai za a gan su in aka ji labarin su za a dauko su a kawo su asibitin karamin hukuma in abin ya kai karin wannan asibitin sai a kai su asibitin jiha misali to irin waɗannan abubuwan su wannan asusun yana nan hannun al'umma
iyakacin abin da lokaci ya bamu daman kawo muku kenan a yau a madadin baki na Jakada Suleiman Dahiru da shugaban kungiyar Save the Change Bashir Abdullahi Dan Musa ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake cewa mu kasance lafiya
to madalla a gaida Madina Dauda yanzu kuma lokaci ne da baba zai dama da labarai amma wannan karan a takaice
wakilai daga Burtaniya da Faransa da kuma Amurka sun bayyana da maso a majalisar ɗinkin duniya a jiya talata akan wani gwajin makamai na ballistic masucin matsakaitan zango wadda Iran ta yi a ranar Asabar jakadiyar Amurka a majalisar ɗinkin duniya Nikki Haley ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa gwajin makamai na Iran na kwanakwanan nan yana da haɗarin gaske amma kuma dai bai zo da mamaki ba Amurka ta yi wa duniya kashedi game da aniyar Iran na tada fitina a yankin gabas ta tsakiya da kuma bijirewar dokokin ƙasa da ƙasa Haley ta kira gwajin makaman nukuliya a matsayin takala kana ta kira ga ƙasashen duniya kada su kauda idanunsu da lokaci da ainihin Iran za ta kaucewa kudurorin majalisar ɗinkin duniya
to madalla gaishe ka kafin mu salama muna taya Kabir Hashim da aka fi sani da Kabir Aro muna samun karuwa da namiji Allah ya raya kuma bai wani yaro da yaron lafiya masu sauraro anan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima ka ɗan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda za mu kawo muku rahotanni kan abin da yake faruwa da shugabanni a can kasar Argentina wanda suke kan sauyin yanayi za kuma iya ziyarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya ce na gabatar da shirin da kuma Chibahiro Jedo ne wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashim Gumul ke cewa sai mun sake haduwa in an ci ma kadan da hantsi assalamu alaikum
Afrique, le monde aujourd'hui.